mu gabatar da shi ba sakamakon wani dalili. Ina jin za mu tafi zuwa ga barista ne don ya shayar da mu a cikin shehu, ba wannan ba ne, zai shayar da mu a cikin shehu ne. Okay, to insha Allah mai aiki mai guri ya zo mai tafarma ya nade. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. جماعة السلام عليكم. كفم مقابلة دا باريس الزارجين وانا دارو ينا قدانا نيجر كشم مجموع الأحباب الشيخ إبراهيم نياس reshen karamar hukumar lere. Kuma wannan taro yana da makasudin wannan taro shine jawabi akan gudunmawar da Maulana Sheikh Ibrahim Niyaz ya bayar wajen ci gaban al'ummar musulmi game da nasarorin da ya samu wajen hada kan al'ummar musulmi na duniya gaba daya. Sannan muna da maudu'i na wane ne dan faira, wane ne dan fayyaran Shehu Ibrahim, me tare gashi ne koko wani majazubi ne mai rata hoto a wuya baya sallah da sauransu, duk za a ji shi anan insha Allah daga bakin malamai. Kai tsaye za mu ce maudu'i na farko gudunmawar Maulana Sheikh Ibrahim Niyaz akan sha'anin yaɗa musulunci da haɗin kan al'ummar musulmi na duniya baki ɗaya, wanda wannan maudu'i mai gabatar da shi shine barista Zaharuddin Ibrahim Lere, wanda shine legal advisor mai bada shawara kan doka da oda na wannan kungiya reshen karamar hukumar Lere majma'ul ababu Sheikh Ibrahim Niyaz, kuma shine legal advisor na state gabaɗa. Barista ya tattaki tun daga birnin Kano musamman dan ya halarci wannan taro, kuma a yau dinnan insha Allah yake zai koma Kano. Bara ga barista,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله يوم هو مهل تاوانا تارو ميتارا البركة musamman manya-manyan iyayenmu tun daga malamanmu musamman shi shugabanmu baki ɗaya a cikin wannan tafiya Maulana Sheikh Malam Mustafa Mai Diwani radiyallahu ta'ala anhu, da kuma ainihin wani babban malaminmu gashi nan kwance malami a gare ni, Malam Abdulkarim Tidai, wanda sai na ce aka mun ba zan iya magana ba. Irin wannan babban jagora nawa wanda su suka fara koya mana tun asali alhamdulillah ba kowa ya sani ba, to wannan shine gaskiyar magana. Ubangiji Allah ya kara musu lafiya baki daya. Bayan haka sauran malamai da suke wannan wuri mai tarin albarka ba sai na ambaci suna ba, sannan uwa uba jagororinmu kuma shugabanninmu kuma iyayenmu na ƙasa sarki da sauran dukkan masu sarauta na wannan wuri mai tarin albarka, da sauran almajirai na Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, almajirai na Sheikh Tijjani radiyallahu ta'ala anhu, da sauran yan uwana kananan almajirai, alhamdulillah yan uwa muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu ikon halarta wannan wuri mai tarin albarka. Alhamdulillah kamar yadda aka gabatar ana ta malami malami babu shakka da yawa zaka ji ana fadi irin haka. Wannan zato ne ake mana a kullun dai fatan mu Ubangiji Allah ka sa mu zama haka. Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala muna fata kamar yadda aka umarce mu cewa wani abu dangane da gudunmuwar da mallan mu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala ne bayar, muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu cikin lutufinsa subhanahu wa ta'ala ya sa duk abin da zamu faɗa yi daidai da irin abubuwan da Allah yake so a faɗa kuma ya yadda da su alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Alhamdulillah mallan mu Sheikh Ibrahim babu sauka shakka wannan maudu'in yayi min girma kuma ba a yi mamaki ba dan mallan mu Sheikh Ibrahim su shi wannan namu ma cewa suke magana akan sa su yi bayani game da waye Sheikh Ibrahim ko game da wani abu nashi musamman gudunmuwan sa yayi girma sai dai su faɗa abin da za su iya. To in dai haka za a ce to kaga mu ba za mu iya ma cewa komai ba kenan. To babu shakka mallan mu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yaya abubuwan da ba zai taba misaltuwa ba sai dai a faɗa abin da Allah ya nufa a faɗa kamar abin da wani mawakin sa ne yake faɗa wa kullu ma yuqalu laysa yuqalu, duk abin da za a faɗa ga Sheikh Ibrahim to bai zama iya an faɗa ne amma ba abubuwan da suka kamata a faɗa ba kenan. A gurguje ƴan uwa mallan mu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala mu fahimci wani abu guda daya a matsayin sa na babban halifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, babban halifa na mallan mu Sheikh Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala nu an za mu lura wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba yin an taba yi masa kaho to sai kasance shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama sai ya ba ɗaya daga cikin sahabbansa masu girma Abdullahi ibn Jubair da ninyar je ya zubar da wannan jini da aka dan fitar a wani wuri haka. To a kissa tana da yawa kan na tsawaita a takaice dai sai ya shanye wannan jinin har sai sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bincika ya ji shin anya kuwa a karshe dai ya ce ya rasulullah wallahi shan jinin ne. Manzala ce ka shanye a cikin kai ce ina shi a cikin ce manzala sun ce wailul laka minan nas wa wailul lin nas minka, sai ce lallai to mutane za su yi fama da kai kuma kai ma za ka yi fama da mutane. Ma'ana yawanci abubuwan da suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yinin tsarin manzon sallallahu alaihi wasallam za zamanto shi irin haka sune tsarin Abdullahi ibn Jubair saboda wannan abu da ya sha na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To daga wannan malamai suka yi wannan kiyasin cewa to da wannan zaka gane duk wanda ya tsaya tsayin daka ya zamanto halifa na gasken gaske na manzo Allah ya zamanto mai kira to dole ya kasance shi ma wasu abubuwa wanda suke da alaka da yadda manzo Allah ya rayuwa dole ya kasance sun zamanto iri ɗaya da yadda ya rayuwarsa, yadda manzo Allah ya zamanto wani irin gudunmawa da tsayawa tsayin daka to irin waɗannan abubuwan za su samu ga dukkan halifa na hakika na gaske na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To da aka shi yasa manzon sallallahu yanda manzon sallallahu ya zamanto rahama ya zamanto abubuwa na alkhairai kai wa halitta to babu shakka akwai irin waɗannan a cikin irin abubuwan da mallam Shawaram ya kawo wa halitta. Dama shi yasa kamar da muka sani a cikin sunayensa akwai fardul jami'i, ma'ana abin da ake nufi fardul jami'i, fardul jami'i ma'ana mutum ne tilo fardun amma kuma jami'u ya tattara dukkan wani abu da ake bukata, ma'ana dukkan wata gudunmawa da halitta take bukata to ta zo ta durkusa ta samu a wurinsa jami'u ne. Sannan shi dukkan wasu abubuwa da ake magana na kusanci a wajen Allah a zo gashi nan fardu ne daya amma jami'u ne ya tattare su gaba daya. To dan haka da wannan za ka gane to lalle in dai gudunmawa ake magana to idan ka zo gaban Sheikh Ibrahim babu shakka dukkan gudunmawa da halitta take bukata ta durkusa za ta samu ko ta ma samu sanadiyar zuwan Sheikh Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Kuma har ila yau daga cikin sunayen salawa mun sana ke gausu zamani shi adam da ake nufi da gausi wato kamar yadda za ka ga marasa lafiya an samu matsala haka a hanya hadari ko kuma gobara Allah ya kiyaye ya faru da wani gida kaga motar gobara ta zo a guji ana saurare a fitur gawo mutane kasu wuta cinye su irin wannan yadda za ka ga an kawo agajin gaggawan. To yadda za ka ga an kawo irin wannan agaji saboda tashin hankalin da aka shiga to haka Allah subhanahu wataala duniya take cikin tashin hankali ya turo mata manzon Allah sallallahu alaihi afwan take turo mata Sheikh Ibrahim kamar da manzon Allah ya tsamo halitta to haka Sheikh Ibrahim Allah ya turo shi ma din ya tsamo ta daga cikin wata irin matsaloli da take ciki na rayuwarta. To haka yadda ake fitar da mutum daga cikin damuwa haka wanda yake gausa zamani zamanin sa. Kuma har ila a gurguje ban suna fadada sosai shi mallan mu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu in ka so zaka kalli abin ta fuska biyu ta fuska na farko game da gudunmawar sa shi gudu ta gudunmawa tana iya zuwa ko ka bare ta da dukiyarka ko ka bare ta da iliminka ko ka bare ta da wani baiwa da Allah ya yi maka to a dukkan abubuwa da zaka kira shi a matsayin wani nau'i na gudunmawa to mulum shi Ibrahim zaka ga ya baiwa halitta baki daya idan ka so aka bi abin a takeice zaka iya takeice abin cikin bayanan sa da aka taba yin hirar shi wata rana aya wani dan jarida na kasar Hijaz zai taba hirar shi akan manufarsa a rayuwa mulum shi Ibrahim yake cewa shi manufarsa a rayuwa guda shida ne kacal ba yawa amma kuma sun kunshi komai da komai na rayuwar dan adam to a ciki ya mulum shi Ibrahim bai zalla ta'ala no abin da ya fara fada shine daga cikin manufarsa manufa ta farko ita ce yaga ya yada addinin musulunci a cikin duniya baki daya wannan ita ce manufarsa ta farko kaga daga nan kaso gudunmawar Sheikh Ibrahim da ya bawa musulunci da hadin kai in kaso zaka iya taikaita su ma a cikin waɗannan abubuwan guda shida da ya faɗa da bakin sa yace na farko ya hada addini babu shakka ba sai na faɗa ba wannan da yawancin mu nan kowa yana da abin da zai iya faɗa game da yadda ya san mulum Sheikh Ibrahim ya hada addinin musulunci kowa ya sani musamman kisa da kowa ya sani na garin dake can wajen Ghana ta maliki ne wanda yayi wasu baitoci masu tsayi wanda Allah take cewa wa qultu la ilaha illa Allah muhammadun arsalahu li ilahu wanda a wannan lokaci aka samu mutane wajen mutane 4000 da suka musulunta a rana daya wanda maulanmu daga cikin jagororin mu maulama Hassan Sise yake cewa jalla ta'alanu yayi bincike a kasar Ingila ya je London akwai wani gidan tarihi mai girma da yayi bincike sai ya gano sun aje wani rukwa da cikin gidan tarihin cewa tunda ake a duniya ba a taba samun kafirci ya tabka uba ubarin asara kamar ranar da Sheikh Ibrahim ya musulunta da wannan jama'a har mutane 4000 ba ba a taba samun mutun ya zo da wani tsari a karba lokaci daya ba mutun daya ba mutun biyu ba mutane har wajen 4000 sai Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu su kafiran suka rubuta sun tabka asara musulunci kuma bai taba samun wani irin ci gaba kamar wannan rana mutun daya ya musulunta da jama'a wajen mutane 4000 a rana daya babu shakka wannan da yawancin mu mun san wannan kisa kaga ko daga nan zaka gane lalle kam duk gudunmawa da zaka ma addini dama babu kamar ka shigo da mutane cikin addinin to da aka Sheikh Ibrahim zalla ta'ala daga cikin kin shi yasa zaka ga dan haka ya samanto a yadda yake tafiya tsarin sa dukkan hali babban zaka da yawanci akan haka suke shi yasa zaka ga abun mamaki yadda zaka gane wani irin bayuwa na Sheikh Ibrahim haka mun misali mulum Sheikh Dayaru zalla ta'ala anu eh kaga dama da shi Sheikh Ibrahim ya tau fada masa duk abin da ka fada ni na fada kullama qulta fa ana qultu to sai kasance shi harshen wannan daya daga cikin manufofin Shehu Ibrahim din na yada addini sai ya zamanto yanzu har yanzu yana nan tattare da maulanmu Shehu Dahir Bauchi Allah ta'ala zai wahala yanzu ka iya samu wani malami daga kusa ko a shekarun baya da yake ya yada mutane suka shigo addini ya musulunta da bayin Allah kamar maulanmu Shehu Dahir Bauchi saboda me saboda wannan kalman da Sheikh Ibrahim yace masa kaje in ka fada ni na fada to wannan fadin da Sheikh Ibrahim yake da ita ne ya shigo da mutane sai zaman to ta makale a harshen maulanmu Sheikh Dayar Bauchi sai zaman to mun da yawan jama'a sun musulunta sallarsa sai Allah ta'ala nu haka zahiri wanda ba sai an fada ba kowa ya sani duk makarantu da za ka ana yadawa ba za ka samu mutum da yake yada karatun alqur'ani a yanzu mu a iya sanin mu a duniya kamar maulanmu Sheikh Dayar ba kaga wannan karkara su alaka da haka wanda za ka kawo shi na kusa shine maulanmu ayene misali sai aka rabiu to amma duk da aka yi sai aka rabe shi ma duk sulal Shehu Ibrahim din ne da Allah ta'ala akwai wani abu da ya taba faruwa lokacin da aka taba zuwa wata ziyara a Senegal mana a Kaulaha har da sai aka rabiu da yake sun sa su fuskan dan tafi dan kayayyaki su saida sai sai aka rabiu ya tafi da wasu yan huluna na saidawa aka samu wani mutum ya sai kayan da ya sai hulunan guda biyar ya aka yi aka samu matsalar ya bare kudin ba yana neman ya hana kudin har suka nemi su yi rigima da ya sai aka rabiu da wannan mutumin da ya sai hulunan to kafin ka ce haka har rikicin bayanin labari ya zo wajen Shehu Dayar Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala nu aka kira su Shehu Ibrahim ya bincika ya ji abin yadda abin yake to sai mulum Shehu Ibrahim sai ya dauki kudin hulunan ya cire ya dauka daga aljihunsa mai girma mai albarka ya bayar ba ma kudin bai bayar ya ninka kudin har ninki biyu ba sai aka rabiu ya mika masa ya ce ga kudin hulunan ka na ma ninka maka bashi ka kula shi ka wajika sai sai aka rabiu sai ya ji kunya kamar yanzu kuma gashi ya nuna sai an bashi kudin sa gashi kuma kudin ya fito daga aljihun Shehu sai ya ji nauyi ya ji karba sai Shehu Ibrahim ya sace kallon sai aka rabe ta haba ka karba mana dana yace kai dana ne karba yace ka karba na baka jari zaka yi arziki ba sai na fada ko kowa ya san waye sai aka rabe a duniyar kudi
a yanzu wanda da bakin sa yana fada yana cewa shi isa ga rabi yana cewa duniya gaba ɗaya ko an samu wani yafi shi ɗaya to yafi wancan nan ɗayan yace Allah ya bashi Qur'ani ya bashi kudi in ka fi shi karfin tilawa to ya ji ka tarin dukiya ya samu wani a duniya ya fi shi tarin dukiya to yana da karfin tilawa ya fi wancan mutumin idan haka wannan salar dukiyar da yasa ya kara biyu wasu yan salalla ne wallahi Sheikh Ibrahim ya bashi yace ka je jari ne zaka yi arziki to yau ana kallon arzikin yasa ya kara biyu yadda ake hidimtawa alqurani da wannan arzikin to lalle ba a yi mamaki ba ta nan shi ma shi yasa mafi yawan gudunmuwan za ka wallahi Sheikh Ibrahim ya bayar da kansa ko iyayensa ko jikokinsa ko almajiransa ko mabiyansa da ga kasance Sheikh Ibrahim ya kare ya yada addini mai batakaiyawa a duniya ilmi yanda kowa ya sani an abi shi shi yasa ko wani abu da ke anan ba a samu irin wannan sai mu mun fi samu wani lokaci mu da muke yawan rayuwa a Kano yawanci za ka ga suna gani ya za a ce Sheikh Ibrahim ya bar gudunmuwa sosai bayan ga su shi wadan fodio wanda na rubawan Allah wani dalibi wani malami ina jin yana fada wallahi ai matsalar shi da yar bocin nan ne na taba ji yana fada o shi da shi Ibrahim gudunmuwa shi yafi na shi wadan fodio sai nace mishi dan zo kusa Allah zo mu zauna nace masa akan wakan lawo nace amma Allah ka dan san tarihi shi wadan fodio sai ce eh na dan sani dai ba zai so sai ba amma na dan san wasu abu daga ciki nace ya labarin shi Ibrahim shi ko tare yace a gaskiya wannan ba zai dai ba za ka iya alƙalanci ba nace in baka san duka biyun ba za ka iya gane wane ne ya huba da gurin ba ai alƙali shine wanda zai saurari kowane bangare sai ya auna ya ga waye mai gaskiya daga bayanan su to ba haka shi bai san tarihin Sheikh Ibrahim ba to amma sai yana tunanin wai ya za a yi a ce Sheikh Ibrahim ya fi shi wadan fodio gurin wa to rashin sani ne wallahi tarihi ne dai mafi yawan mutane aka bar da su a hanya shi yasa ba sani ba amma ai ba sai an fada ba ai ana magana hasken rana ai ba za a kwatanta da hasken farin wata ba eh daka gudunmuwan Sheikh Ibrahim shi kanshi ya zo a lokacin da zamanin yake bukatar ya fara gudunmuwan ne shi yasa ya kasance lokacin da aka samu wani tunda ake in ka karanta tarihin duniya ba a taba samun yawan abubuwa na technology da shi aka samu a duniya kamar 1900 ba a lokacin aka samu ci gaban abubuwa da kirkire-kirkiren al'amura hatta jirgin sama da wasu duk abubuwa na technology da aka kirkiro su a wannan lokacin to yawanci lokacin bayyana Sheikh Ibrahim ne to sai ya kasance sai ya zamanto ta wannan hanyar ya isar da sakon manzo Allah sosai ya kasance duniya kasashe daban-daban kafirai wurare daban-daban ta koyya kuma abin mamaki da yake mutane wani lokaci suna da karancin sanin tarihi shi Shehu dan Bodiyan da kansa akwai wani bayanin sa da ya yi a cikin wani littafi akwai manzumar sa wanda daga cikin malamai akwai wani Abdullahi Sambo ya nakarto shi asali wani dan littafi wani bayanai da Shehu dan Bodiyan ya yi shi da Filatanci to sai aka fito da abin sai aka hada shi sai aka fassare shi zuwa harshen Larabci yana na amma littafin title na sunan littafin Bushiral Ahbab wanda wannan littafi Shehu dan Bodiyan radiyallahu anhu yayi bayani masu yawan gaske da cewa gudunmawa sun bayar amma fa a sani asalin gudunmawa mai bada ita na hakika na nan tafi ya fada yace zai zo ya fadi sunan sa yace kowane wali na da sunaye biyu akwai suna na zahiri akwai suna na batini wato alhamdulillah na ga a sallah ko na ga okay tutu alhamdulillah to da kai kasance a shodan bodiyo da zalata nan yace ayyuka da yayi yayi amma akwai babban wani jagora na nan tafi ya fada siffarsa da ainihin kamanninsa ya fada kuma sunansa kuma ya fada sunan mahaifiyarsa kuma ya fada sunan mahaifinsa wanda yan uwa yana da kyau a samu wannan littafin sunan shi Bushiral Ahbab dan haka a ciki ya fada yace sunan shi Ibrahim yana da manyan idanuwa yana da ainihin yalwar gemu gashin gemu da yalwan kirji yana da tsayi da wugo haka shi siffa dai mai kyau ce daga bayan fata sunan shi Ibrahim yace sunan mahaifiyarsa iri ɗaya sunan mahaifiyata an ji shi da bodiyo yace sunan mahaifinsa ma iri ɗaya ya san sabanta shi yace yana nan tabi duk abin da ake ganin mun yi to kamar ba mu yi bane sai ya zo za a ga aiki da kansa ya faɗi wannan magana to kaga kuma aiko na Ubangiji da yazo din sai ga aka ga shi din ne ko a zahiri wanda har wasu mutane ma masu sa baga yan kayan nan wanda suna zaton malamin su ne Sheikh Ibrahim din su da an san dauka na shi ne wanda ba shi bane Shehu dan Bodiyan ya bada sunan mahaifinsa ya faɗa Shehu dan Bodiyan ya ce sunan shi Ibrahim sunan mahaifinsa Abdullahi shi kuma wanda ai sunan mahaifinsa ba Abdullahi bane Yakubu ne sunan mahaifinsa to da sauran wasu abubuwa to da aka a gurguje ya kasance shi mallan mu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala nu yanayin nau'in gudunmawa da ya bayar wani irin gudunmawa ne da duk mai faɗa sai dai ya iya faɗin abin da ya faɗa amma abubuwan da bai faɗa din ba sun suka fi yawa
malam shi Ibrahim radiyallahu ta'ala nu bayan haka ya fada yace manufarsa ta bi ita ce bayan shigo da mutane musulunci sannan kuma yaga ya ƙara kusanta mutane zuwa ga Allah kowa ya sani da yawan mu ga mu nan wallahi alhamdulillah alfarmar shi Ibrahim duk an samu kusanci da Allah shi hanan mu da yawan su kowa ba ilimin ne ba su da shi ba amma an samu matsala mafi yawa da ilimin amma da yawa ba fahimci ilimin ba hasan shi karatu da ban fahimta ya karatu da ban shi yasa yanzu muka samu matsala mu yanzu yawanci ɗaliban ilimi yanzu yan bana bakwai ne yanzu sai ga da yawa ba tuka damuwa da aje ga wani malam ba kila kai arabiya kai digiri a wani kaza bangaren arabi ko sai ka kana nazari to shi yasa da yawan ilimi yake da hadari a irin wannan bangaren saboda in ba ai karatu gaban malami ba to akwai matsala biyu akwai matsalar rashin fahimtar karatun yadda ya kamata kuma akwai matsalar rashin samun albarka duraka shi yasa ake son karatu gaban malami shi daga ya kasance ka gamar shi kuma karatu maka fahimce shi ba to sai ana gabas kai kuma ka kada mutane yamma shine ka gamar ina bada wani misali a wani majalisi nake cewa yanzu kaman mutum ne direban mota yana da yaro mota kwandasta kenan karan mota sai aka sha mai kila a gidan mai zai tsallaka sai ce ya aduwa mana akwai mota ina eh to na'am da tuci kenan yawa yawa nake bada misali kaman direba ne ya sha mai a gidan mai sai ce wa karan mota kwandasta kenan yaya yaro ya aduwa akwai mota sai kwandasta mai yace a ba mota oga shiga kawai ba mota sai da direban motan ya shiga yana shiga sai ga wani mai mashin ku kap kafin ka ce haka an samu matsala mai mashin nan ya bugi motan ya fadi kasa an yi accident sai direban mota ya fara fada kai Allah wani rashin mutunci ne nake baka da mota amma kace ba mota kaza da kaza yace oga cewa kai mota eh ta ga shi sai naga mashin ne nace ba mota kawai kaga wannan bai fahimci karatun ba to wannan shine matsalar ilimi matsalar ilimi kenan zaka ga yadda ake bukata ka kada jama'a daban yadda kaje ka tunkuda su daban fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga in ba dan haka ba hatta yanzu yawan ganin garin da ake manzo Allah wanda wasu ke yi ai ga rashin karatu ne da rashin fahimtar karatu amma da zama na fada a cikin karatun mu nan Abdullahi ibn Jubair ya sha jinin manzo Allah ko ba haka ba ya sha yanzu dan Allah jama'a ba ga malamai nan ba su malam Mustafa da sauran su malam imam ga shehi na ta yana dan Allah ba qur'ani ne yace hurmat alaikum mai tatu waddamu ba Allah bai hana shan jini ba to ya aka sha a gaban Shari'ul Hakimi yana kallo aka sha kuma a yi shiru ashe kaga ya kamata ka gane idan ana maganar manzo Allah wani karamin fahimtar nassin ka kaje shi gefe matsayin manzo Allah ya wuce da kake tunani ke sa ga aka sha jinin sa bai ce komai ba sallallahu alaihi wasallam to da aka a guroje kasance mawani fashi wa Ibrahim na biyu shine kusanta mutane zuwa ga Allah wato bayan an shigo da su musulunci a sake diban su a cikin musulunci a matsa da su cikin fadar Allah ta kamar mutum ne yanzu a ce yana Abuja to kaga ba laifi yana Abuja to amma kuma ba zai daidai da mutumin da yake cikin fadar shugaban kasa a cikin Abuja ba to shi Shehu Ibrahim kullum kokarin sa ya shigo da ku birnin in ya shigo da ku birnin ya dauke ku ya kai ku asalin fadar shugaban birnin mu kenan Shehu Ibrahim mu ya same wa musulunci so yake kusanta mai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai kasance ga yana so ya kusanta mai zuwa bayan ya kawo mutane musulunci yana diban wasu kuma a musulunci yana haurawa da su maqamul islam maqamul imani da maqamul ihsani anta abdullah ka annaka tarawu to irin wannan matsayin na uku malamin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala bayan kusanta yace daga cikin manufarsa a rayuwa na tsayawa na san bada gudunmawa shine yaga yayi kokari ya daga harshen alqur'ani harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duniya kowa ya sani malamin Shehu Ibrahim ba wai dan baya jin yarka ba amma zai wahala ka samu wani bayani da Shehu Ibrahim yake yi da wani yare ba larabci ba yaran sa ma ya aje shi gefe ko a tafsiran sa da yake yi zaka ga yana fassarawa ne da larabci Qur'ani larabci amma da larabcin Qur'ani yake fassarawa larabci wasu kananan larabci yake amfani da su wajen tafsirin Qur'ani wato fassara alqur'ani yake da larabci daga larabci zuwa larabci saboda kishin harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har yanzu akwai yayin Shehu Ibrahim yawanci har yanzu akwai jikokin sa amma yawancin za gan su zo gari sun fa iya yaran wallahi sun iya Hausa amma abuwa ma ke saka sai an samu interpreter na gibi suna yi wai suna nuna wannan turban da baban su ya dora su kuma shehin su malamin shine suna kai wannan yaran na larabci suna ci gaba da raya shi saboda me saboda wannan manufar na Shehu Ibrahim wanda haka mu mu ƙara tsayawa akai wajen kula da larabci da iya shi sannan yace na gaba kuma Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala ce har ila yau kuma wajen kokarin ya ga na uku na fara kenan sannan na hudu bayan haka kuma sannan ya ga ya hada kan kungiyoyi na musulunci dan su kara gane manufar fa guda daya ce wato su ƙara hada kai su kishin addini kar su karraba kan mutane kungiya wata aba ce daban amma a sani addinin gaba ɗayan shi abu ɗaya ne ya hada kai ya fahimtar da al'umma wato da a ce da lokaci na san da da yawa an shiga wasu bayanai wanda kungiyoyin da Sheikh Ibrahim yayi a duniya ya shiga memba ne a kungiyoyi a kasar Al-Qahira a kasar Algeria Rabi Asal Islami kasashe daban-daban Sheikh Ibrahim hatta ita kanta wannan kungiya ta ainihin fitiyar al-Islam Sheikh Ibrahim memba ne a cikin har ila yau da haka ya shiga kungiyoyi ne da yawa kuma wasu kungiyoyin ma shi ya kirkire su wasu kuma iko na ubangiji abin mamaki ma shi ya matsa ma ya bada shawara a kafa kamar Rabi Asal Islami ma'ana World Muslim League na duniya ma'ana wannan wanda ake jimta da larabci Rabi Asal Islami shi ya ƙara karfafa cewa a kafa ta dan a samu a ga an ƙara hada kan al'umma musulmi wanda kaga dai bayanan na ƙara fitowa cewa dai manufar Sheikh Ibrahim kullum musuluncin ya tsaya da kafansa kuma a sake hada kan al'umman musulmi wanda kullun haka yake wanda wallahi har ina fada kwanaki ne kace yanzu kaga hatta matsalar Isra'ila da Falastinu da a ce an bi maganganun Shehu Ibrahim da watakila matsalar da ake ciki na matsalar Isra'ila da Falastinu kila ba yanzu ake ciki ba zamanin Shehu Ibrahim ya fada yake cewa abin da ya kamata a mai Isra'ila kasashen duniya na musulunci su yi kokari su yi ta tanadin shiri game da lamarin Isra'ila wallahi shawaran da ya bari kenan a shirya a hada kai a yi ta kokarin shirya mata saboda me saboda tana da abubuwa na tarin makamai da wanda suka goya mata baya musulunci sai sun kasashen musulunci sun hada kai sosai sun shirya in ba haka ba wallahi in aka bar wata kasa take tsokalowa wallahi sai Isra'ila ta turmuje su kamar yadda kaga da a ce ana bin shawarar Sheikh Ibrahim kila wasu matsalolin da ake fama da su ba za a kawo yanzu ba har ila yau radiyallahu ta'ala anhu yace daga cikin manufarsa har ila yau shine har ila yau radiyallahu ta'ala anhu shine ya tsokala yatsan duk mutumin da yake neman ya dagawa musulunci yatsa ma'ana bai yadda a taba mishi addinin sa ba ko menene Sheikh Ibrahim yana da kishin sa addinin sa ba sai na fada ba wannan yawancin mu an sani yadda yake da in dai a taba musulunci har shugabannin kasashe ya sha musu rubuce-rubuce saboda sun taba addinin musulunci kuma yana da kishi akan addinin da duk wani abu da yake da alaka da addinin wanda mafi girma abin da ke da alaka da addinin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kullun shi haka shi yasa ma ga akwai lokacin da Sheikh Ibrahim ya taba zuwa aikin haji akwai wani hikima da kasashen Saudiya suke yi idan aka yi aikin haji sai shi sarki ma'ana shugaban kasa na Saudiya yakan kira wasu manyan malamai a danyo irin wata walima na cin abinci to aka yi ana dan sa malamai kowa ya dan yi jawabi haka ne yabawa da sauransu haka a lokacin da aka dinga ba kowa yana dan jawabi to da aka zo kan Sheikh Ibrahim aka bashi dan yi wani jawabi kowanne yana bayani akan yanayin gurin mu da Saudiya take yi na addini ka take taimakawa gyara masallatai da sauransu kaza kowa malami yana dan yin bayani da kace da aka zo kan Sheikh Ibrahim ya dauki abun magana kamar yadda na rike nan ya rike yace to yace ni dai in zan yi godiya to sai dai in gode wa manzon Allah yace dan shine asalin wanda ya bada gudunmawa ba masallacin ba shi ya kawo shi ya masallantar da masallaci ya zama masallaci yace duk wanda zai ce ya bada gudunmawa addini wallahi bai sai manzo Allah ba ya dinga maganganu ya dinga maganganu ya dinga bayani akan martabar manzo Allah a fadan sarkin Saudiya yayi ta bayani yayi ta bayace na biyu in zan gode na biyu na godiya sai na gode wa sahabbansa suka hakura da jin dadi suka hakura da san duniya suka tsaya masa tsayin daka addinin nan ya tsaya da kafansa wannan mutanen to ina gode musu yace na uku yana to ai a takeice da yazo magana ai Sheikh Ibrahim bai karasa magana ba sai wani malami ya daga hannu yace a taimaka mishi ma zai danyi karin ya Sheikh Ibrahim ya tuno mishi ma zai danyi karin bayani akan manzo Allah karshe sai wurin ya zama to wajen majalisar manzo Allah kowa ya koma sai malaman ba sai gane su yi kuskure a baya kowa ya fara dan bashi dama shi ba danyi bayani akan girman da manzo Allah gudunmawa da manzo Allah ya kawo kaga ya fahimtar da su abinda ba a fahimta ba wanda yana daga cikin abin da mun faɗa Sheikh Ibrahim daga cikin gudunmawarsa shine ya wayar da kan al'umma da ilimin wasu amma ba su fahimci ilimin ba za mu zo nan gaba hatta matsala abin da ya shafi kabrin nan da aka yi ta fama sannan har ta matsalar da ya shafi yin bismillah a sallah take wayar da kan al'umma wanda hatta mahaifinsa Abdul Shahid al-Shaw Abdullahi mahaifin Sheikh Ibrahim shi ma sadar yake yi daga kasake hannu yake yi ake ma Sheikh Ibrahim magana ya za a yi wa banka yana makala yana sake hannu a sallah amma kai ka yace haka manzon Allah yake yi in dai manzo Allah yana tubar ruwana da ma kaida su ake kai ka zama kawai kaman kare in dai manzo Allah yana yi ba ruwanka kaga san shi kare in ka tuna shi kawai ba ruwan shi waiwaye kawai zai tafi ne to in dai annabi yana yi kawai tafi kai idza sara khairan nasi to shikenan magana ta kare yace shi ba ruwansa da wani baban sa ba yayi haka ya duka
ya dinga kawo wanda har akwai wannan karamin littafi da aka wallafa lokacin da yazo Kano ina da littafin akan matsalan nan ya dinga bayanai mai har ya kawo abubuwa da yawa yace an kawo ma zai bada littafin yau barin gim da sauran wasu abubuwa na girma in dai an samu wanda ya kawo hadisan da suka inganta manzo Allah ya salla hannunsa a ƙasa har ya fado ta kalma mai ban sha'awa yake cewa ni fa bazan bar sunnan Abul Qasim ne sunnan Ibn al-Qasim ba kaje ba kaje wani ilimi mala wai mana abin da yake cewa yace bazai bar sunnan Abul Qasim ba manzo Allah kenan sai yazo ya bi sunnan Ibn al-Qasim yaran Qasim wa abin da yake nabi Abul Qasim kaga baban al-Qasim manzo Allah ko shi kuma bazai bar wannan sunnan ba yazo ya yi sunnar Ibn al-Qasim yaran al-Qasim mana Abdurrahman dan Qasim babban malamin Imam Maliku ai asaliyin kabayin sallah ana saki hannun nan asali Abdurrahman dan Qasim ya arsasa maganar amma asalin maganar Maliku ya ce babu laifi abu ne mai kyau to da aka shi ya karfafa lalle a rika yin sallah saki hannun kar a sa hannu a girin shi ne Sheikh Ibrahim yake cewa to Abdurrahman dan Qasim mana Abdurrahman Ibn al-Qasim sunna sarban shi kuma manzo Allah sunnar sa a matsayin sunna Abul Qasim to bazan bar sunna Abul Qasim na zo na Ibn al-Qasim ba ka ko baka yi karatu ba kila baka taba sanin tarihin waye ma Qasim ba waye Abul Qasim ba waye Ibn al-Qasim ba da yanayin fassara kan aka faɗa maka cewa yau bazai bar sunnan baban Qasim ba yaje yanayin sunnan kuma yaran Qasim ne eh gaskiya ka ko baka yi karatu za ka gane yana kan hanya ta haka ne yake bazai daka saboda mai sunnar manzon Allah ake bi sallallahu alaihi wasallama to da haka a gurguje kasance haka shi Rami kara fara da bayan ya fara fada da kablu a makala hannu wanda yanzu har ya zama ma abun sha'awa da sauran su duk duniya take yi kuma a gurguje akan wannan abun mulum shi Ibrahim radiyallahu ta'ala nu haka matsalar bismillah wanda ana samu ai yanzu a ce akwai wanda gaskin shi hanan mu a Kano Shehu Malam Abdullahi Uwais Sulaimanci a Kano yana fadin cewa shi abun mamaki har yanzu ana samun yan uwa tijjanawa watakila a zawiyar da ake kiranta zawiyar mulum shehu tijjani amma ake yin sallah ba a yin bismillah kafin a karanta fatiha abin da ban mamaki bai kamata ba ya kamata a ce in za a yi sallah batijjani in zai yi sallah kafin ya yi fatiha ya yi bismillah dalilin shine akwai dalilai masu yawa wanda Sheikh Ibrahim ya fada da wasu abubuwan bai fada ba duba da wannan bayanin a takaice yake a ciki wallahi mu Sheikh Ibrahim ma ya fada da ƙarshe ma wata kalma ya fada yace duk mai jin magana ta kuma mai biyayya gare ni kare da ya fatiha a sallar sai bismillah abin da ya fada kenan kawai shiru sai daga baya mun ƙara ganowa wato ashe magana Sheikh Ibrahim yana so ya tseratar da mu ne saboda kada mu fada matsala yanzu kaga mafi yawancin mu a yanzu nan in ka lura mafi yawan kira'o'in mu muna kira'an hafsu ne in ba wanda suka yi karatu Allah ba yanzu karatu Allah ma yana neman zama tarihi to mafi yawa za ka ga mutane hafsu ake to shi kuma a ruwayan imamu hafsu bismillah fa na daga cikin ayat fatiha kamar ayin da na taba yi a wani bayanin karatu a ruwayan imamu hafsu ma'ana ka dauko littafin alqur'ani izu 60 na kira'an hafsu in ka bude ko bayan na gama karatun nan ka bude in ka lura bismillah ka duba fatiha za ka ga da ya rubuta bismillahir rahmanir rahim ka lura sai ya sa daya wa abin da yake nufi aya da yake na Fatiha alhamdulillah rabbil alamin aya ta biya Fatiha to kaga to ina ganin zama da yake lokaci ina ga mun yi sallah sai mu dan ƙara wannan sai mu dan ƙara wannan bayanin wannan matsala insha Allah alfarmaci gaba sallallahu alaihi wasallama Allah ya samu dace